Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariya. Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin mu na yammacin yau Asabar 30 ga watan Disamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abin da muke tafi da su ga Baba da kan labarai.
To Aisha, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau a jiya Juma'a cewa Ukraine tana yakin ceto ranta ne bayan da Russia ta kai gagarumin hare-hare a fadin kasar Ukraine. Sojojin Isra'ila sun ci gaba da barin wuta a Gaza babu gaggautawa inda ta kai hari da bababamai da tanka akan garin Khan Yunis. Rahotanni ne sun ce wannan fatattakan na zuwa ne gabanin yadda aka zaci abin zai faru tun farko. Ma'aikatar sojan Pakistan kuma ta faɗa a yau Asabar cewa ta kai sumame a wata maɓuyar 'yan ta'adda a wani yanki mai fama da tashin hankali.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji abin da masu ruwa da tsaki ke cewa a game da kin amincewa da shugaban kwamitin da ke binciken ba da kalar babban bankin Najeriya ya yi a game da uzurin da shugaban bankin Titan ya bayar.
Wanda za a ci gaba da bincika wanda za a gurfa na gaban kotu a kurfana wanda za a kwakwalo duk abubuwan da ya hadiya amma karuwayen ke yau amincewa a yi.
Za kuma a ji cewa kasar Ghana ta shiga wani kawancen majalisu fato na manyan kasashe a duniya abinda masana ke ganin cewa
kafa wannan kungiya zai kara wa watan kasar Ghana fahimtar juna da wasu kasashe manyan kasashe da suke da ci gaba a fannin demokradiya a duniya.
Bayan nan kuma za mu kawo muku wata tattaunawa ta musamman da wani dan kasuwa dan Najeriya da ya kawo ziyara nan Amurka. Sai kuma shirin a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Kazalika za mu karanto muku wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan aiko mana ta sakonnin email. Amma dai yanzu gyara zama a saurari kashin labarin duniya na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga kashin farko na labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa Ukraine tana yakin ceto ranta ne bayan da Russia ta kai gagarumin hare-hare a fadin kasar. A jawabinsa na wuni, Zelensky ya ce lugudan wutar ya haɗa da makamai masu linzami da jirage mara matuka 160, yana mai kwatanta munanan hare-haren da fatattaka ta cin mutuncin ɗan adam. Zelensky ya ce ana gudanar da ayyukan ceto a garuruwan da harin da Russia ya shafa. Za mu ɗau fansa akan duk harin ta'addanci da Russia ta kai. Ta'addanci dai baya galaba akan mutane, in ji Zelensky. Sai dai jami'an Moscow sun faɗa a yau Asabar cewa rundunar tsaron sararin samaniyar Russia ta kakkabo gwamman jirage mara matuka da Ukraine ta harba akan Moscow a yankunan Bryansk, Oryol da kuma Kursk. A jiya Juma'a, kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya gudanar da taro kan munanan hare-hare ta sama da Russia ta kai a kan Ukraine, wadda bata taɓa yi ba tun fara yakin a cikin watan Fabrairun shekarar 2022, inda ta kaddamar da wato makamai masu linzami 122 da gwamman jirage mara matuka a cewar jami'an Ukraine. Sojojin Isra'ila sun ci gaba da barin wuta a Gaza babu gaggautawa inda ta kai harin bababamai da tanka akan garin Khan Yunis. Rahotanni ne sun ce wannan fatattakar na zuwa ne gabanin yadda aka zaci zai faru tun farko a garin. Kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP ya ce ɗaya daga cikin 'yan jaridarsa ya ce ana ci gaba da lugudan wuta a Khan Yunis da Rafa. Rafa dai yana kusa da kan iyakar Misra da Gaza, kuma nan ne dubban Falastinawa 'yan gudun hijira suka nemi mafaka daga yakin. A tsakiyar Gaza, Isra'ila ta kai hare-hare ta sama a kan sansanin Nusrat. Ma'aikatar tsaron sojan Isra'ila ta ce ta lalata gidajen Hamas biyu a Beit Lahia a arewacin Gaza. Rahotanni sun ce kashe-kashe a Gaza na zuwa ne bayan da jami'an kiwon lafiya na Gaza suka ce an kashe sama da mutane 200 a cikin sa'o'i 24.
To nan da wani dan lokaci Baba zai dawo ya karanto mana labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu daga Najeriya. Mai binciken ayyukan babban bankin Najeriya CBN Mr. Jim Obazi ya ki amincewa da uzurin shugaban bankin Titan da sauran mutum biyu masu hannun jari na dage lokacin wato lokacin yin zama da shi. Shugaban na Titan Tunde Lemu ya ce ya ketare don yanayin wato karshen shekara ne.
Yanzu a tuna Mr. Obazi ya gayyaci mutanen su bayyana gaban kwamitin binciken a Abuja don amsa tambayoyi kan yadda aka yi suka mallaki kudin da suka kafa bankin da kuma sai hannayen jarin bankin Union. Lemo, wanda tsohon mataimakin gwamnan babban bankin ne da jama'ar sa sun yi amfani da wani kamfanin lauyoyi wajen aiko uzurin cewa suna kasashen ƙetare don haka a ɗage bayyanar su zuwa mako na biyu na watan ɗaya wato shekara ta 2024. Obazi ya ce sam ba za a amince da uzurin ba don a baya sauran mutum biyun masu hannun jarin wato Mr. Rahul Savara da Cornelius Vink ba su taɓa bayyana gaban kwamitin ba. Dama Obazi ya yi gargaɗin rashin zuwan nasu ka iya zama sarayar da hannayen jarin su ga gwamnati. Mai taimaka shugaba Tinubu kan labaru Abdulaziz ya ce shugaban ya saurari bayanan.
Shi wannan kwamiti yana da aiki wanda yake mai matukar fadi mai yawa, ya samu daman zama da shi shugaban kasa tare da ministan shari'a da kuma gwamnan babban bankin Najeriya domin yi wa shugaban kasa bayani na wucin gadi akan abubuwan da shi wannan aikin bincike nashi ya fara ganowa akan badakarar da aka yi a babban bankin Najeriya a wancan tsohon shekaru. Shi kansa kwamiti din dama an yi shi ne domin aniyar gwamnati ta duba abubuwan da aka yi na ba daidai ba tare da daukan mataki.
Obazi ya yi zargin tsohon gwamnan bankin Gordon Emefiele ya yi amfani da mutane a matsayin yan baranda wajen kafa bankin Titan da sai hannayen jarin Union da ma bankin Keystone. Lauyan tsarin mulki mai nasara Kogo Umar ya buƙaci kwamitin ya gayyaci kowa don ba wanda ya fi ƙarfin doka.
Shugaban ƙasa ya hanzarta ɗaukan mataki akan waɗannan fadakala da ake ta ganowa, wanda za a kama a kama, wanda za a buge a buge, wanda za a ci gaba da bincike shi a bincika, wanda za a gurfana gaban kotu a gurfana, wanda za a kwakwalo duk abubuwan da ya haɗe a makaro wuyan shi ya amin su a yi. Wannan shi ne abin da ya kamata a hanzarta da wuri tun kafin wani shaidanci ya shigo cikin magana, da shaidanci da yawa na iya tahowa, amma Allah ya kiyaye. Duk wani shaidanci da zai iya tahowa Allah kuma ya ba su nasara ya ba su sa'a, domin ta hanyar da za a ceto Najeriya kenan daga durƙushewa ta tattalin arziki da kuma lalacewa da tabarbarewa ta magana amana wanda ya shafi ba mutane aiki ko kuma ba mutane mukamai. Wannan abu ne wanda ya kamata kowane ne hadda tsofan shugaban ƙasa da tsofan ƴan majalisa da tsofaffin ministoci da tsofaffin jakadun ƙasa da tsofaffin koma wane ne babu wani wanda ya fi ƙarfin doka, to ya kamata a binciki kowa da kowa wanda duk aka ga sunan shi ya fito bincike shi a san abin da za a tatso don kasar nan ta farfado.
A martanin Emefiele wanda da alamun yana hutun jaki ne da kaya aka bayan samun beli a wasu tuhumar da ake masa, ya ce ana neman bata masa suna ne don haka zai iya kenan daukar matakan shari'a. Obazi ya zargi Emefiele da wasu mukarrabansa da bude ma'ajin kuɗi 593 a kasashen ƙetare inda suka jibge maƙudan kuɗin Najeriya a ciki ba bisa ka'ida ba. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El Hikaya. To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga baba da ƙarshen labaran duniya.
Ma'aikatar sojin Pakistan ta faɗa a yau Asabar cewa ta kai samami a wata mabuyar 'yan ta'adda a wani yanki mai fama da tashin hankali da ke kan iyakar Afghanistan, kanis ga kashe 'yan bindiga 5 a wata musayar wuta. Samamin da aka kai cikin dare bisa bayanan sirri a gundumar Waziristan mai fama da ayyukan ta'addanci a lardin Kibar Fatimka, ya kuma kashe wani babban kwamandan 'yan bindigan da ke da hannu a hare-haren da ake kaiwa rundunar tsaro, a wani sashen yaɗa labarai da ma'aikatan soji yana faɗa a wata sanarwa. Ko da yake ma'aikatan sojin ba ta bayyana sunan wata ƙungiya ba, amma ƙungiyar nan mai yaƙi da ƙasar Tahrir wato Taliban Pakistan ko kuma TTP ta ce an kai samami a maɓuyarta, kana ta tabbatar da kashe mambobinta huɗu. Sanarwar da 'yan bindigan suka aike wa 'yan jarida ta yi ikirarin ta fatattaki sojojin da suka kawo mata samami. Sama da bakin haure 700,000 da ke zaune a jihar California ba bisa ka'ida ba za su ci gajiyar shirin kiwon lafiya daga ranar Litinin ƙarƙashin wani gagarumin shirin lafiya na jihar wanda aka faɗaɗa zuwa shekaru 10. Wannan yunkurin zai kai jihar ga kashe kimanin dala biliyan 3 da biliyan 100 a kowace shekara. Kana sauran Chris California ta kai babbar manufar jam'iyyar Democrat na samar da kiwon lafiya ga dukkan mazauna jihar miliyan 39. Gwamnan jihar na Democrat Gavin Newsom da 'yan majalisa sun amince a shekarar 2022 su samar da kiwon lafiya ga dukkan waɗanda ba su samun kuɗaɗen shiga masu yawa ba tare da la'akari da izinin zamansu a ƙasar ba, ƙarƙashin shirin lafiya ta jihar da ake kira Medical. California da ita ce jiha mafi yawa al'umma da ta fara tabbatar da wannan tsari, ko da yake jihar Oregon ita ce ta fara yin hakan a cikin watan Yuli.
Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu sake waiwayar sauran rahotanninmu. Yanzu wannan karo za mu lula kasar Ghana, inda 'yan majalisar kasar suka yi wata zama inda aka kaddamar da kawancen wato 40 parliament, wato kawancen majalisun manyan kasashe 40, wanda kakakin majalisar Ghana Alban Babin ya ce zai karfafa haɗaka tsakanin majalisun kasashen don inganta ayyukansu. Ridwan Abbas gare ka.
Kakakin majalisar dokoki Mr. Bagbin ya bukaci mambobin majalisar su zama jakadun kwarai na kasar ta wannan kungiya ta Abuta, wato Friendship Association. Allah na da matsayi na musamman a zukatan kasashe masu yawa. Na ji mu da kanmu mun dauke shi da wargi, kuma su suna cin riban wannan muhimmin shugabanci na canji. Yau abinda muke yi yana da muhimmanci. Kaddamar da kungiyar Abuta nan majalisar dokoki guda 40. Bakun ya kara da cewa waɗannan ƙungiyoyi na da siffofi da ke mata jagora da kafafen da take dubi don labarai da ke kiranmu ƙungiyar abotar majalisa, wasu su ce ko ƙungiyar ƙawancin majalisar dokoki da sauransu. Sun haɗa da mambobin majalisar dokoki waɗanda cikin sun ransu suka yanke shawarar shiga ƙungiyar don haɗe hange da mafarkin da ke tsakanin majalisar da ta kowace ƙasar zaɓe su. Muƙaddashi na biyu na masu rinjaye Habib Idris a madadin mai kurɗar ƙungiyar Alexander Afenyi Makins ya gode wa kakakin majalisar da ya shugaban wannan manufa, kuma yayi imani kungiyar za ta zama cibiyar karatu wa mambobin majalisar. Ina farin cikin cewar kafa sabuwar dangantar majalisar dokoki da kasashen nan zai karfafa tare da sa karfin mambobin majalisar ya kankama, inda za mu iya musanyan ra'ayoyi, za mu iya ziyarar majalisunsu, mu ga me suke yi daban, yayin da su kuma za su iya yin amfani da damar su ga majalisar demokradiyya a tsanake da muke morewa a matsayin kasa tun a 1992 ko jamhuriya ta kudu. Kasashe kamar Algeria, Natahi, Jordan, Kenya, Russia da Sabia duka suna da tulin abin bayarwa. Muna sani cewar kasar Ingila na da tsayayyen kungiyar majalisa, ko dai majalisa karfafa wacce in mun yi danganta da ita zai yi matukar taimakawa kasar mu Ghana. Ga dai yanda manazarta kabli da ba'adin harkokin siyasa ke ganin wannan yunkurin kafa kungiyar majalisun kasashe 40.
Yana da kyau sosai, domin akwai wani abu kanana kan da yayi ma daga cikin parliament wajen majalisun dokoki na Ghana yayi suke yi bai da kyau. Don shi suka je ya zama na su sai suna visit, suna koyo, suna zama su duba, kagan kamar sun koyi su ce sha abin da muke yi na wannan bai da kyau ne. Mu bar gaskiya da ci gaba ya ci gaban mu zaman haka nan, amfanin da Ghana da mu samu yayi yawa sosai.
Sunana Malam Isa Mai Rago. Kafa wannan kungiya
zai kara wa watan kasar Ghana fahimtar juna da wasu kasashe manya-manyan kasashe da suke da ci gaba a fannin demokradiyya a duniya, alal misali kasar Birtaniya, kasar Russia, kasar Jordan da sauran kasashe da ke cikin wannan kungiya.
Shakka babu, dangantar majalisar dokoki da majalisun manyan kasashe zai karfafa gwiwowin mambobi ainan a dalilin musanyar ra'ayoyi. Radwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To gaida mutan Accra. To sai kuma zuwa nan Amurka. Alhaji Nuruddin Abubakar, wani dan Najeriya kuma dan kasuwa wanda yake ziyarar aiki a nan Amurka a yanzu haka, ya kawo ziyarar aiki nan shashal kwatar muryar Amurka, inda ya tattauna da abokiyar aiki Zarahu Aminu Fage akan muhimmancin baiwa ƴaƴa mata ilimi. Ga abin da yake cewa,
wannan kuma shi ma abu ne da ya addabe mu sosai, don mutane in ka duba kaman mutane wayanda ke cikin ƙauye sosai ba su kula da yadda za a yi a samu wannan harkar ilimin an tallafa ta ba. Don fa ilimi shi ne kadai abin da yake canza cikin ikon Allah, shi ne kadai abin da yake canza yanayin tafiyar rayuwar kowa. Don in ka tashi kana da ilimi, Allah kadai san inda za ka kai. Ai, ilimin ba wai ilimin boko kawai bane, ilimi ne hadda na fasaha, na fasaha da sauransu. To in Allah ya taimake ka kana dan samun budewar wannan irin ilimin, Allah kadai san inda za ka kai. So kira na da nake yi ma gwamnati da mutanen, ayi kokari a mayar da hankali shi ilimi, duk yadda za a yi a sarrafa shi ya zamanto in ka haifi ɗa ka rufe ido, wannan mai ake kiran shi ne jalli ne, investment ne kake yi, ko kai bai yi maka amfani ba, zai yi ma wannan ɗan da ka haifa zai yi mai amfani.
Kuma shi ɗan zai amfani al'umma,
zai amfani iyalan shi, zai amfani al'umma karkab. Kakka yi tunanin wai kashe kuɗi yarinya in ka haife ta ta girma aure za ta yi, ai al'umma ake tunani. Don akwai magana da ake cewa in ka koyar da yarinya karatu ka koyar da al'umma ne. So matanmu yanzu ina ganin sun ɗan tashi tsaye, don a kullum abin da nake so a yi la'akari da shi ne, jiya ba haka muke ba, yanzu abubuwa sun canza kuma muna fatan za su ƙara canzawa. Akwai kira da nake yi ma mutanen gwamnati, a kullum a riƙa tunanin yadda za a canza abubuwa bisa ga yadda suke da, a canza su. Duk wani ƙari da kai, no mata ko kaɗan ne, at least ka dai ɗan yi ƙari. Kakka zo ka riƙe kujerar mulki, kai ba ka yi ƙarin komai ba, kuma ka sauka haka nan ba ka ƙara wani abu ba al'ummar da ka samu. To ina ganin ai aka tafi a haka, lallai za mu ci nasara, za mu samu galaba abubuwan da ke addabanmu a wajenmu nan.
Alhaji Nuruddin Abubakar kenan a tattaunawar shi da Zarahu Aminu Fage. To kada a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington a nan, wato daga nan Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne muke kawo ƙarshen sake duban shirye-shiryen da muka yi a baya a cikin wannan shekarar 2022 mai ban kwana, inda a yau za mu duba wani shiri da muka yi a ranar 11 ga watan Maris ɗin wannan shekarar akan yadda ake samun hatsarin jiragen ƙasa. Ga dai yadda shirin ya gudana. Shirin a dawo lafiya na wannan mako zai duba wani batu ne na hatsarin karin jiragen ƙasa da motoci, inda a wannan mako wani jirgin ƙasa da ya hatsari da motar bus na ma'aikatan gwamnatin jihar Legas, lamarin da ya yi sanadiyyar mutuwar mutane 6. Karon jirgin ƙasa da motoci na sanadiyyar asarar rayuka da dama a Najeriya. Irin wannan na baya ya halaka wata mace yayin da jirgin ƙasa ya ji karo da motarta a Kubuwa akan hanyar Abuja zuwa Kaduna a cikin watan Disamban bara. Hatsarin na Legas da shi ne wanda ya fi lakumin rayuka masu yawa a cikin wannan lokacin. wakilinmu a Lagos Babangida Jibrin ya hada mana rahoto akan wannan hatsarin.
Shi dai wannan hatsari ya auku ne a lokacin da jirgin kasa yayi karo da motar safa dake dauke da ma'aikatan gwamnatin jihar Lagos a sanarwar da ya baiwa manema labarai jami'an hukumar bada agajin gaggawa ta kasa nema Ibrahim Farlauye ya ce nan take dai fasinjoji akalla 6 suka rasu yayin da wasu da dama kuma aka garzaya da su wasu asibitoci dake birnin na Lagos. A lokacin da ya ziyarci asibitin koyarwa na jihar Lagos, gwamnati Sanwo-Olu ya jajantawa iyalan waɗanda hatsarin ya rutsa da su tare da umartar ba su magani cikin gaggawa. Haka kuma gwamnati ya ce za a sauko da tutoci ƙasa-ƙasa domin girmama waɗanda suka rasu a wannan hatsari. Mr. Benga Motoshin shi ne kwamishinan yaɗa labarai na jihar Lagos.
There are people who are very close to Mr. Abaide Sanwo-Olu. Tragedy that nobody prays for. But what is going on here now is that doctors have put these guys in what they call the triage center for them to be sorted out, and then those who are going to be moved into wards, and those who may even be treated and be allowed to go home today. So the impression that some people are creating that they have not been taken care of, it is very wrong.
Ya ce yanzu haka likitoci da malaman jinya na ya bakin kokarinsu na bada agaji ga masu jinya, kuma babu ƙamshin gaskiya game da rade-raden da ake baza ta kafofin yaɗa labarai cewa hukumomin asibitoci daban-daban sun ke kulawa da marasa lafiya. Kwamishinan ya ƙara da cewa fasinjojin motar safar ma'aikata ne na gwamnatin jihar Lagos da ke kan hanyar su ta zuwa aiki da safiyar yau, kuma gwamnati tana alfahari da su. Shi ma ɓangaren sa ministan sufurin jiragen sama sanata Hadi Sirika ya ba da umarni ga hukumar da ke gudanar da bincike akan hatsura da ke ƙarƙashin ma'aikatansa da ta hanzarta gudanar da bincike domin gano musabbabin wannan hatsari da ya auku a birnin Lagos. Wata sanarwa da mataimakinsa ta fuskar yaɗa labarai Dr. James Odogo ya rataba hannu ya ce gwamnati ta damu matuƙa dangane da wannan hatsari. Wasu shaidun gani da ido dai sun shaida wa 'yan jaridu cewa direban motar safar ya ki tsayawa a lokacin da aka tsaye da sauran motoci bayan da jirgin ya tunkaro hanyar da motocin ke wucewa, watakila a bisa tunanin cewa zai iya wucewa kafin jirgin ya kawo gare shi. Wannan dai ba shi ne karin farko ba da ake samun haɗari na mota da kuma jiragen ƙasa a Lagos da kuma sauran sassa daban-daban na Najeriya. Ko a kwanakin baya ma dai a birnin Abuja, wani jirgi da ya taso daga Kaduna ya kashe wata mata ma'aikaciyar gidan talabijin ta ƙasa NTA a lokacin da take ƙoƙarin tsallaka hanyar jirgin. Babin ya jifirin murya Amurka daga Najeriya.
Yayin da ke ziyarar marasa lafiya na wannan hatsarin, kwamishinan kiwon lafiya na jihar Lagos Akinna Abayomi cewa yake
I've gone to the accident and emergency hospital on the Ibadan toll gate, expressway toll gate. I reviewed all the patients there.
Naje asibitin kulawan gaggawa da masu hatsari akan babbar hanyar Lagos zuwa Ibadan. Naga marasa lafiya suna murmurewa. An kai wasu kuma zuwa asibitin Bagada, su ma suna samun lafiya. Wata mace kadai ce a wurin da ta samu karaya kuma za a shiga da ita a matafiyata. Akwai wasu kuma ƴan kalilan a babban asibitin Lagos Island, wasu kuma na babban asibitin Orile dake Agege, su ma suna samun sauki.
There are some at Orile Agege General Hospital are also doing very well.
Tunde ƴan sanda suka fara gudanar da bincike akan musabbabin wannan hatsarin domin daukar matakin hana faruwar haka nan gaba. To madalla nan zamu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Kana da haka ne kuma muke godewa masu sauraro da kuka kasance da mu tsawon wannan shekara, da fatar zamu ci gaba da tafiya tare a shekara mai kamawa. Allah ya maimaita mana. Sai mun haɗu a sabuwar shekara. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shirin, Baba Yakubu Makere ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya kuma dawo lafiya.
A gaida Baba Yakubu Makiri. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma su sauraron aiko mana ta sakonnin email. To masu sauraro mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku ra'ayoyinku ba. Za mu je ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice.
An kasar Brazil da dama sun yi ta'aziyya ga fitaccen dan wasan kwallon kafa Pele a jiya Juma'a shekara guda bayan rasuwarsa wanda ya lashe gasar cin kofin duniya sau uku wanda kuma ya rasu yana da shekaru 82 sakamakon ciwon daji na hanji. Wani biki da aka gudanar a Rio de Janeiro Christ, daya daga cikin shahararrun wurare da aka fi samun kati mai dauke da sakonni a kudancin Amurka. Hotunan da rigar Brazil mai dauke da sunan Pele da lamba 10 a jikinsa da kuma sakon Papa Roma Francis su ne suka kara da wurin. Pele dai ya kasance mai kishin Katolika duk rayuwarsa. Pele mai suna Mr. Edson Arantes do Nascimento ya zama sananne a duniya kuma babu shakka dan wasa ne wanda ya nuna kyawawan halaye na dan wasa tsawon rayuwarsa. Tunawa da sarkin kwallon kafan zai ci gaba da kasancewa a wani wato da kasancewa wani abu da ba za iya mantawa da shi ba a cikin zukatan mutane da yawa, kuma zai karfafi al'umma da ke tasowa su nemi hanyar karfafa haɗin kai a tsakanin mu, inji Papa Roma a cikin wata wasika da ya karanta yayin wani wato wasa da ake yi. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa kasar Ukraine tana yakin ceton ranta ne bayan wata wato gagaruman hare-hare da rashi ta kai a fadin kasar. A jawabinsa na wuni, Zelensky ya ce lugudan wutar ya hada da makamai masu linzami da jiragen sama mara matuka guda wato 160 yana mai kwatanta hare-haren da mummunan fatattaka na cin mutuncin dan adam wanda ba a taba gani ba. Zelensky dai ya ce ana gudanar da ayyukan ceto a wuraren da abubuwan suka faru. Sojojin Isra'ila suna ci gaba da barin wuta a Gaza babu kakkautawa, inda aka kai harin bamabamai da tanka a kan garin Khan Yunis. Rahotanni dai sun ce farmai waɗannan fatattakan da aka yana zuwa ne gabanin yadda aka zaci abin zai faru tun a farko a garin. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya ce ɗaya daga cikin 'yan jaridarsa ya faɗa ana ci gaba da lugudan wuta a kan Yunis da Rafa. Rafa dai yana kan iyakar ƙasar Misra ne, kuma nan ne dubban Falasɗinawa 'yan gudun hijira suka nemi mafaka daga wannan yaƙi da ake yi. A tsakiyar Gaza, Isra'ila ta kai hare-hare ta sama a kan sansanin Nusrat. Ma'aikatar sojan Pakistan ta faɗa a yau Asabar cewa an kai takai samame a wata maɓoyar 'yan ta'adda a wani yanki mai fama da tashin hankali da ke kan iyakar Afghanistan. Kana ta kashe 'yan bindiga 5 a wata musayar wuta. Samamin da aka kai a cikin dare bisa tattara bayanan sirri a gunduman Waziristan mai fama da ayyukan 'yan ta'adda a lardin Kibar Patinkwa ya kashe wani babban kwamanda na 'yan bindigan wanda ke da hannu a hare-hare da ake kaiwa rundunar tsaro. Wani sashen yaɗa labarai na ma'aikatar sojin ƙasar ya faɗa a wata sanarwa.
Haka ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yammacin yau. Sai kuma zuwa can an jima da daren ku, idan Allah ya kai mu da misalin ƙarfe 9 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, a jimu da shirinmu na dare kuma na ƙarshe a wunin yau. Kafin mu yi sallama da ku, muna taya iyalan Alhaji Ibrahim Dan Maliki godan goga a jihar Zamfara farin cikin auren diyarsa Khadija Ibrahim Dan Maliki da angonta Aminu Abubakar Sadi, wanda aka yi yau Asabar. Allah ya ba su zaman lafiya da zuri'a ɗayyaba. Yanzu a madadin Baba Yafo Makeri, wanda ya taya ni gabatar da shirin, da kuma wacce ta shirya kuma ta ba da umarni, Fiona Wamayi Nambidu, da kuma wanda ya sada mu da ku wannan lokaci, ni Aisha Mu'azu nake muku fatan a ƙara sauri lafiya. Wassalam.